أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله من أقول ما الله تبارك وتعالى ليبامو إيكو ونن هدواد ومن تتونا وأكاهم لإيكيد مهمانشي أتكين شأن الدين. الحمد لله من أقول ما الله تبارك وتعالى أكاهم هكا ممن أقول ما سأكن ليبامو إيكونا واتن يجارا يوم زوا ونن خانوكا ما سؤال بركة منا فتح الله منا موافقة دا الخيران لكي تكي الفرماء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما رتتونا وكان ابن ديشا في مهمنش عظمي نارانا عرفة كما يد سنة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تتاندى أكن أزميني وندي كيد فضلا دا أكرويتا دا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فضلا ستنا ليوا wanda daga ciki fadlarsa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa watan yana kankare azumi yana kankare zunuban shekarar da ta gabata kuma yana kankare zunuban shekarar da take zuwa shine watan yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fa innahu yukaffiru sanata al-baqiya wal madiya ko yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya azumi na ranar arfa yana kankare zunuban shekarar da ta gabata da kuma shekarar da take tinkarowa wanda kuma wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni ahtasibu ala Allah fi siyam yawmi arafa an yukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu kaman dai wancan ma'anan dai yana kankare zunuban shekarar da ta gabata da kuma shekara mai zuwa to sannan wannan azumi menene hukuncin sa idan ya fada ranan juma'a ga kuma juma'a an ruwaito hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya hana azumi ranan watan juma'a kuma da yazo a bukhari annabi alaihi salatu wassalam ya samu dai daga ummatul mu'minin tana azumi yake cewa jiya kin yi tace a kina nufin zaki gobe tace a manzo Allah ya ce to ki bari kaka riwayoyi dai da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana azumi ranan juma'a to wannan mas'ala ta sa watan tattaunawa to ga azumi ranan arfa ya inganta a sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umurni ayi sannan kuma ga kuma hani dangane da azumi ranan juma'a to in arfa ta fada ranan juma'a menene hukuncin azumi wannan mas'ala dai malamai suna kallanta cewa mas'ala ce wadda ke da bukatan watan bincike da zurfin bincike a cikin wannan mas'ala na farko dai suna kallon hadisai ko daga cikin riwayoyin da suka hana yin azumi ranan watan ranan juma'a ya hana azumi ranan juma'a hadisi ne wanda a cikin sa ma akwai taqyidi a ciki domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a riwayar muslim ya faɗi hadisin abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la takhussu laylatal jum'ati biqiyamin min bayni al-layali wala yawmal jum'ati bisiyamin min bayni al-ayami illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum annabi alaihi salatu wassalam yace kada ɗayanku ya keɓance daren juma'a da qiyamul layli banda sauran kwano banda sauran darare kada ya keɓance ranar juma'a da yin azumi ba banda sauran kwanuka to da wannan ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai taqayyidi yace illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum sai inda dama ɗayanku yana da al'adar wani azumi da yake yi wanda sai ya fada ranar juma'a to in yana da wata an azumi da yake yi na al'adan da ya fada ranar juma'a to wannan ba hana ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi taqidi yayi istisna'i daga itlaqin da ake gani farkon hadisin ya bayar don haka ta wannan riwayar ma karka tafi ko ina shi kanshi wannan riwayan ya nuna ba kowanne ake nufi ba abinda ake nufi mutlaqin tadawu'i mutlaqin tadawu'i mutumin da ba ranan arfa ba ba ranan ashura ba ba ranan ayyamul bidi ba ba ranan nazari ba yayi wani alwashi duk ba su ba haka kawai kace gobe juma'a na zan yi azuminta to kaga mutlaqin tadawu'i kenan amma watan tadawuki tadawui wanda yake muqayyadi wannan azumi na ko wannan hani ba zai hana shi ba domin ya inganta hada azumma wadanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi umurni ya kwadaitar ya fadi fadlansu kuma a riwayoyin bai ce banda in sun fada ran juma'a ba daga ciki akwai azumi wanda bukhari ya riwayata shine azumin annabi dauda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa mafi soyuwar azumi a wajen Allah shine azumin annabi dauda yana azumi yau gobe ya sha yana azumi yau gobe ya sha kaga lallai ne mai azumi yau gobe ya sha kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da ai irin wannan azumin lallai ne wata ran sai ya rutsa da ranan da zaka yi azumin ta rutsa da juma'a ko ranan da zaka yi azumin ya rutsa da asabar dan ita ma asabar din tana da hadisin hani wanda malamai sun yi bayani dalla dalla a cikin wadannan al'amura to don haka nan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umurni kuma ya kwadaitar a bukhari hadisin bukhari ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mafi soyuwar azumi azumin annabi dauda wanda ya sha yayi azumi yau gobe ya sha yayi azumi yau gobe ya sha to amma annabi sallallahu alaihi wasallam a riwayar bai ce banda in ya fada ran juma'a ba kar ayi banda kuma tare da cewa lalle in ana yi yau ayi gobe a sha wata rana sai ranan azumi ya fada ranan juma'a ko ranan asabar wannan kaga kenan wanda suka ce dalili ne cewa lalle banda watan tadawu'i wanda yake muqayyadi mai lokaci irin azumin arfa wanda ake magana akan shi sannan kuma har yaushe azumin nan arfa wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗi girman sa da darajar sa a hadisai din da suke matabbata cewa yana kankare zunuban shekarar da ta gabata kuma yana kankare zunuban shekarar da aka tasamma amma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai ce banda in ya fada ran juma'a ba bai ce banda in ya fada ran juma'a ba sannan azumin ashura shi ma yana daga cikin azumin da sunna ta tanada annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar yadda aka riwayata a riwayoyi da yawa musamman hadisin ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha tace annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumin watan ashura goma ga watan watan al-muharram kuma yana umurta ayi azumin ashura amma kuma tare da yau in ana yin azumin ashura yau da gobe yau da gobe wata rana sai ya fada an yi daidai da ranar juma'a amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai keɗe bai ce banda watan in ya fada ran juma'a ba za a yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi haka ba don haka sai suka ɗauki wannan wa taqyidi yayi ya daure watan yayi taqyidin wancan itlaqi don haka in azumin arfa ko kuma azumin ashura ko azumin watan irin azumin annabi dauda yau azumi gobe a sha ko ya fada ranan juma'a babu komai sannan kuma daga cikin azumma waɗanda sunna ta zo da su shine azumin ayyamul bayd annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar yadda bukhari ya riwayata abu dawud ya riwayata nasa'i ya riwayata ayyamul bayd watan kwanukan farin wata kwanukan farin wata sune 13 ga wata 14 ga wata 15 ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da a riƙa yin waɗannan azumma suna da fadla suna da daraja kuma hadisin ya zo a bukhari ka ko san matukar ana yin haka wata ran sai 13 ga wata ta fada ran juma'a ko 14 ga wata ta fada ran juma'a ko 15 ga wata ta fada ran juma'a amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce in 14 ga wata ayyamul bayd sun fada ko ɗaya daga cikin su ya fada ran juma'a kar ayi don haka suka ce wannan yayi taqyidin wancan itlaqi banda irin ayyamul bayd ma'ana tadawu'i wanda yake mutlaqi tadawu'i wanda yake muqayyadi don haka haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya umurni akan waɗannan ayyamul bayd hadisi ingantattu kamar yadda nace hadisin bukhari don haka wannan hadisin ma na hana azumi ranan juma'a watan yana magana ne shi kanshi hadisin hanin ba mutlaki bane domin a muslim yadda muka wuto a muslim riwaya muslim a kitabus siyami hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu cewa la takhussu laylatal jum'ati wanda na karanto baya kada ku kebe daren juma'a da yin ibada ma'ana qiyamul layli banda sauran kwanuka kakku kebe daren juma'a kuma kakku kebe ranan juma'a da yin azumi banda sauran kwanuka to wannan yayi taqyidi da cewa illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum don haka malamai suka ga lallai waɗancan azumma duka da suka inganta a sunna lallai suna tabbatar da cewa watan koda sun fada a ranan juma'a lallai babu karhanci babu ki domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi taqidi illa an yakuna fi sawmin sai in kana da wata al'ada azumin da kake yi watan sai ya fada ranan juma'a to ko karhancin ma babu malamai magabata sun tattauna akan wannan mas'ala irin su watan al-allama al-mansur ibn yunus ibn idris al-bahuti al-hanbali min shahararren littafin nan kashaf al-qina an matn al-iqna babban littafi ne babban marja'i ne a hanbali ne shi malamin wannan littafi mashhuri ne sananne ne da yazo bayani akan karhancin ware ranan asabar da yin azumi bayani akan ranar asabar wanda mun taba yin magana akan shi azumi ranar asabar da yazo yin bayani sai ya kawo wannan tafsiri yace duk abin da yake a wajen malamai sai inda daidai ya dace da wata al'ada da mutum ke yi in ya dace da wata al'ada da mutum ke yi kaman me ya fada ranar asabar kana yin azumi dama can farkon wata to sai farkon wata ta kama asabar ce yace babu komai to haka ma in ya kama juma'a ce babu komai domin wancan taqyidi da lafazi daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya tabbatar da haka kuma yayi bayani yace ka an yuwafiqa yawma arafa aw yawma ashura kamar yayi daidai da ranan arfa ta fada ranan asabar ko kuma ranan ashura ta fada ranan asabar shine magana akan wancan hadisin amma duka hukuncin su daya ne haka ma in ya fada ranan juma'a ranan arfa ta kama juma'a ko ranan ashura ya kama juma'a yace fala karahata yace ko karhancin ma babu kuma wannan nahayi kamar yadda malamai ke bayanin shi nahayi ne na tanzihi ba wai haramun bane a'a nahayi ne kawai na tanzihi ba nahayi bane na tahrimi ba haramtawa bane ko kadan kuma yana magana akan tadawwu'i mutlaki ba tadawwu'i muqayyadi ba ma'anan tadawwu'i mutlaki haka kawai ba ranan arfa ba ranan ashura ba ayyamul bidi ba nazari nayi ba a haka kawai in ce zan azumci yau juma'a ko gobe juma'a zan azumce ta to kaga tadawwu'i ne kawai mutlaki shine ke da hani amma wanda yake muqayyadi tadawwu'i ne wanda yake muqayyadi to wannan shi bai cikin wannan hani ko kadan abinda malamai suka fahimta kenan domin ga azumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umrini da azumin arafa ya umrini da azumin ayyamul bidi kwanukan farin wata ya umrini da azumin annabi dauda shine mutum ya azumi yau gobe ya sha yayi umrini da azumi na ashura goma ga wata al-muharram kuma duka bai ce in ya fada ranan tare da fadlan su ba in ya fada ranan juma'a kada ayi don haka malamai suka ce ko kadan wannan nahayi bai magana akan tadawwu'i wanda yake muqayyadi a kawai mutlaqin tadawwu'i shi ake magana irin su al-imamu tahawi daga malaman da suka tattauna wannan mas'ala a cikin sharhu ma'ani al-athar ya tattauna ya kawo maganganun su al-imamu zuhri akan haka suna tabbatawa ko azumin arfa ya fada ran asabar ko juma'a fada wasu asabar ko juma'a ba zai hana ba wannan shine abinda malamai suke akan shi kuma irin su shi mai kashaful qina shine mansur ibn yunus ibn idris al-bahuti a cikin kashaful qina ammatin al-iqna ya kawo ya tattauna wannan mas'ala malamai da yawa sun tattauna ta don haka ba za mu yadda saboda wannan hadisi ba wanda yana da bukatan tafsili mu haramta wa kanmu abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kwadaitar da al'umma a cikin yin shi ba saboda rashin fahimta saboda wannan rashin fahimta ne kwata kwata muna fatan Allah ya muna muwafaka a cikin wannan dan takaitaccen sako dangane da azumin arfa ya fada ranar juma'a babu karhanci ko kadan shi wajen imam maliku kuma kwata kwata ma da mutlakin tadawu'i da muqayyadin tadawu'i yace kwata kwata shi bai ga inda aka hana yin azumi ma ranar juma'a ba kwata kwata to a takaice dai a kebance juma'a da azumi wanda yake mutlaki ba muqayyadi ba kaga azumin arfa muqayyadi ne tadawu'i ne wanda yake muqayyadi azumin ashura tadawu'i ne muqayyadi dan lokaci gare shi eh kuma azumin ayyamul bidi suma tadawu'i ne wanda yake muqayyadi ba kullu za a yi ba amma dai watan mutlakin tadawu'i wanda ba wani dalili kace zaka kebance juma'a da shi to shine malamai suka kalli wannan hani na annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai in zaka gabatar da tadawu'i ranar alhamis ka hado da juma'a ko kuma ka hado da juma'a ka hado mata da asabar shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace don haka a wajen malamai babu wannan hali ko kadan muna fatan wannan azumi Allah ya bamu ikon yi musulmi su yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurni akai domin neman kankarewar zunuban shekarar da ta wuce da kuma shekarar da za a tunkara Allah ya mana muwaffaqa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-ma'ulik al-khatim lima sabaq nasir al-haqq bil-haqq wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين